Najeriya na daga cikin kasashen da suka yi hubbasa wajen kwaso mutanen su wadanda yaki ya rutsa da su sanadiyar mamayar da kasar Russia ta kaddamar akan kasar Ukraine abinda haifar da yaki tsakanin kasashen biyu. Wasu daga cikin yan Najeriya da suka samu kubuta dalibai ne dake karatu a can kasar ta Ukraine. Jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya na da dalibai 74 kuma duk an samu kubutar da su, an kawo su gidajen su, sai dai ashe daya daga cikin su yana tare da karin kwana inda ya rasu bayan dawowa gida. Dalibin Uzefa Habibu Halilu Modachi mai karatun likitanci yana shekarar karatu ta 3 yana rabin kammala karatunsa lamarin ya faru. Honorable Habibu Halilu Modachi dan majalisar jiha ne mai wakiltar karamar hukumar mulki ta Isa kuma shine mahaifin yaron.
So lokacin da dai suka dawo daga Ukraine suka dawo gidajen uwayensu, Uzefa ma ya dawo, muka shirya mai liyafa aka zauna aka yi maganganu na barka da zuwa barka da dawowa a wannan rana din. So bayan yan kwanaki kaɗan kusan kwana 5 ko 6 sai yake gaya mana cewa yana jin ya yi losing din appetite. Ga wannan lokaci muka ga abin da ya kamata kai shi asibiti. So aka kai shi asibiti, suka kwantar da shi, aka examine nan shi ba da wani bata lokaci ba, Allah ya ansha bi ne kusan ƙarfe 4.
To kamar ba su gano kila ko wani irin rashin lafiya ne gare shi ba, kana Allah ya mishi cika.
To ga a wannan wuri kaga bai dade asibiti ba, saboda haka mu dai da Allah ya mai rasuwa muka doko shi muka tso da shi aka yi mai jana'iza.
Wannan rashin har wayo ya jefa dalibai abokan karatun Uzefa da mayan uwansa cikin halin juyayi. Bashar Habibu Halilu Modachi ƙaninsa ne, tare suke karatu a Ukraine kuma tare suka dawo gida.
Tare muka dawo gida lafiya kalau da shi, train guda muke da shi.
Bai ma wani complaint na kila yana jin ciwo wani rashin lafiya ko wani abu ba?
Babu wani complaint da yayi na rashin lafiya. Asali ma in ka ga Uzefa za ka gan shi lafiya kalau, cikin koshin lafiya. Rashi abu ne wanda ya faru daga Allah, kuma Allah da ya halicce shi ya fi mu son shi.
Shugaban kungiyar daliban Sokoto a Ukraine Abdul-Jalil Abdullahi ya shaidi marigayin da cewa
gaskiya Uzefa mutum ne mai halayen kwarai, mai addini kuma, sannan kuma akwai shi da karatu, sannan kuma mutum ne wanda yana hulɗa da mutane sosai, sannan kuma harkar sport duk gabaɗaya Uzefa yana participating sosai.
Ita ma gwamnatin jihar Sokoto wadda ta hada hannu da gwamnatin Najeriya wajen ɗauko yaran ta ce ta kaɗu da samun labarin rasuwar Uzefa. Bello Isa Shatima shine babban sakatare na hukumar neman gurabu da kuma bayar da tallafin karatu ga 'yan jiha.
Ba wanda ya dawo da ko ciwon kai daga cikinsu. Lafiya lau suka yi a can zaune, lafiya lau suka zo suka sauka Abuja, kuma hukumomi sun ƙara duba lafiyar su a can Abuja, nan ma haka an karɓe su. Lafiya lau suke illa kawai ajali ne Allah ya kawo mishi. Mun san kowa ne taliki bai wuce abin da Allah ya ɗiba mishi.
Yanzu dai Uzefa ya bar duniya, kuma jama'a na ci gaba da yi wa mahaifansa da 'yan uwansa ta'aziyya yayin da abokan karatunsa ke cike da alhini na rashinsa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.